Across the sparkling river, there shot a merry ace. The trout so quick and playful flew by me like a dart. I stood upon the bank there and watched in perfect peace. The little fish was swimming in water clear as glass. The little fish was swimming in water clear as glass. An anchor with his tackle stood waiting on the shore, and coldly watched the fish there go twisting to and fro. As long as that clear water, my thought is not disturbed. He'll never catch that creature with rod and hook and line. He'll never catch that creature with rod and hook and line. At last the thief grew weary, his waiting done. He stirred the water thick and muddy before I even knew. His rod began to tremble, poor fish, he was wriggling hard. And I with anger burning looked down at what he'd done. And I with anger burning looked down at what he'd done. Da 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 da